shugaban kasa Paul Biya ya baiwa Al-Hazai biliyan 1 na kudin sifa a matsayin tallafawa bayan jayayya da ta bayyana tsakanin kungiyoyin musulmai da ministan cikin gida dangane da ƙara kudin zuwa aikin haji da aka yi. Don haka kungiyar haɗin kai ta Islamic Vocation na Kamaru ta godewa shugaban kasa bisa sauraronsa da kulawar da ya yi da kuma irin wannan gagarumin jagoranci ga musulmin Kamaru. Har ila yau shugaban kasa ya saurari koke-koken musulmi, inji wannan kungiya dangane da kammala aikin haji a Makka, daya daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar. Al'ummar musulmi gabaki daya, wanda a cewar sanarwar manema labarai na ministan cikin gida a ranar 30 ga watan Mayu da ya gabata, dole ne su biya sama da miliyan 3 don tafiya aikin haji. A yanzu sun biya miliyan 2,242 kamar yadda aka saba. Ƙarin da aka yi sama da miliyan 1 ya janyo rashin fahimta da gundurar al'ummar musulman ƙasar, inda suka nemi goyon bayan shugaban ƙasa don rarrabewa tsakaninsu da minista a Tangaji. Faisal Munir, janar kungiyar Asubi, ya ce:
La communauté musulmane du Cameroun est très sensible.
Musulman kasar Kamaru sun yi farin ciki da gaske da wannan tallafawa na shugaban kasa Paul Biya, inda ya umarci ministan kuɗi da ya baiwa hukumar kula da aikin haji biliyan 1 domin ɗaukar nauyin masu zuwa aikin haji. Wannan alama ce ta neman zaman lafiya a ƙasar
Kamaru.
Domin kiyaye matsaloli kan wannan kyauta ta shugaban ƙasa, Faisal Munir ya yi kira ga hukumar Al-Hazai ta ƙasa da ta yi rabo bisa adalci, duba da yadda irin wannan guzuri kan jawo zargi. Muna kira ga hukumar Al-Hazai da ta yi la'akari kan wannan kokari da shugaban ƙasa ya yi. Muna kuma shirye da kawo namu gudunmawa ga ministan cikin gida a matsayinsa na shugaban wannan hukumar, kadan ya buƙaci shawarwarinmu. Baya da haka, muna kira ga a sake fasalin hukumar aikin haji da ta ƙasa domin kiyaye gaba.
Du fait de l'absence des organisations autorisées par l'État du Cameroun.
Wannan ba shi ne karo na farko da ake samun matsala tsakanin Al-Hazai da hukumar aikin haji a ƙasar Kamaru ba, amma ana fatar zai zama karo na ƙarshe saboda neman zaman lafiya a wannan ƙasar. Muhammad Bashir Laden, na muryar Amurka daga Yaoundé a ƙasar Kamaru.